أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو إن شاء الله زام الأورا أكدر سمو na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul hashr. Jiya mun kwana karshen aya ta 7. Fadin Allah madaukakin sarki ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabni sabil. Allah subhanahu wa ta'ala yace abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi na dukiyar fai'u da al'umma za ta samu har zuwa ranar alkiyama, to akwai kaso na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, akwai kaso na yan uwa na jini na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, akwai kason marayu, akwai kason miskinai da matafiyan da guzurin su ya kare akan hanya. Mun yi bayani game da abin da ya shafi marayu da miskinai, irin matsayi da musulunci ya dauka wajen taimaka musu da tallafa musu da kuma agaza musu. Mun tattauna cewa babu wata al'umma da za ta samu biyan bukata matukar al'ummar ta bar marasa karfin cikinta a cikin halin kakanikai. Matukar marayu suna zaune a tsakanin al'umma ba su da galifu, matukar miskinai suna zaune a tsakanin al'umma babu mai taimaka musu, babu mai tallafa musu. To wannan al'umma ita kanta ba za ta samu biyan bukata a wajen Allah ba. Mu yi kokari mu siffanta da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu da shi, domin samun tsira a duniya da lahira baki daya. Allah ya mana muwafaka, Allah ya sa mu dace da daidai. Yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 8. Allah ya mana jagoranci. To sai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus salihun.
Allah madaukakin sarki yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Allah yace kuma wannan dukiya da aka ce a kasata a ba wa fakirai, a ba wa miskinai, Allah yace kuma za a sanya ta ga fakiran muhajirai, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, waɗanda aka fidda su daga cikin gidajensu da dukiyoyinsu. Jama'a mun fahimta? Daga cikin adadin fakirai, daga cikin miskinai da za a ɗauki wannan dukiya ta fai'u a taimaka musu, Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin, Allah ya ce a taimaka wa fakiran muhajirai. Jama'a mun fahimta? Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, ba ya tafi da dandason sahabbansa ba, waɗanda su ma suka yi hijira, suka bi shi, suka yi rakiya ma addinin Allah, suka yi rakiya wa imani, domin duk wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar alƙiyama, to garinsa nan ne garin imani. Jama'a mun fahimta? Duk inda imani ba shi da mazauni, duk inda addini ba shi da masauki, to sai ya zan shi ma ba shi da masauki a wannan wajen. ‘Yan uwa mun fahimta? To da imani ya gagara samun gindin zama a garin Makka, musulunci ya gagara samun gindin zama a garin Makka, hakan ya zama dole sai an yi hijira daga Makka zuwa Madina, to sai suka haƙura da duk abin da suka mallaka a duniya, su ma suka yi rakiya wa addinin musulunci. Jama'a mun fahimta? To bayan komawansu garin Madina, sun samu kansu a hali na kakani kai, saboda ƙaura zuwa garin da ba garinka ba, wajen zaman da ba wajenka ba, wajen da zaka zauna ba nan ne wajen da ka saba da sana'arka ba, to kaga komai da ayi a garin Madina ai sabo da a faro shi ko. Sun samu tallafi da agaji na ƴan uwansu mutanen Madina da suka karɓe su hannu bibbiyu, to amma an samu waɗanda ba su samu abinda zai iya rike su su dogara da kansu ba. Jama'a mun fahimta? To da Allah ya yi bayani akan wannan dukiya, Allah sai ya ce kuma daga cikin waɗanda za a tallafawa, daga cikin waɗanda za a taimakawa, lil fuqara'il muhajirin, Allah ya ce a taimaka wa fakiran muhajirai, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wadda aka fidda su daga cikin gidajensu da dukiyarsu. Jama'a mun fahimta? Idan ka kalli waɗannan kalmomi guda biyu, ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wannan ya nuna cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsayu akan imani na gaskiya, kuma sun yi imani ne, sun yi musulunci ne don neman yardan Allah. Jama'a mun fahimta? Don Allah ya ce ukhriju min diyarihim wa amwalihim, Allah ya ce an fidda su daga cikin gidajensu da dukiyoyinsu. Ashe ba ba su da gidaje ne yasa suka tafi Madina ba, ashe ba ba su da dukiya ne yasa suka tafi Madina ba. Jama'a mun fahimta? Kaga ba za ka ce neman wajen zama, neman gida ya kai su Madina ba, kuma ba za ka ce neman duniya ya kai su Madina ba, saboda Allah ya nassanta a cikin Alkur'ani an fidda su daga cikin gidajensu da dukiyoyinsu. Kaga idan imani ba na gaskiya bane, ai mutum ba zai bar gidansa kuma ba zai bar dukiyarsa ba. Jama'a mun fahimta? Ukhriju min diyarihim wa amwalihim, an fidda su daga cikin gidajensu, an fidda su daga cikin dukiyoyinsu. Kamar wani ne yace Allah, to me yasa suka fita? Allah sai yace yabtaguna fadalan minallahi wa ridwana, Allah yace suna masu neman falalan Allah ne da yardan Allah. Jama'a mun fahimta? Ba su suka ce mun yi hijira muna neman yardan Allah ba, ba su suka ce mun yi hijira muna neman falalar Allah ba, ba su suka ce mun yi hijira don Allah ba, Allah ne yace don Allah suka yi hijira. Jama'a mun fahimta? Allah ne yace don Allah suka yi. Ya batabuna fadalan minallahi wa ridwana, Allah yace suna masu neman falalar Allah, suna masu neman yardan Allah. In uwana kun fahimta? Allah ne yace sun yi hijira ne don neman falalarsa da yardarsa, amma in don neman abun duniya ne, ai su ma sun bar nasu a garin Makka ko?
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الله يتي كما سنا ما ستيم كام الله سنا ما ستيم كاو منزن الله صلى الله عليه وسلم كنت أيوكا دسكي وينصرون الله ورسوله الله يتي سنا ما ستيم كام الله سنا ما ستيم كاو منزن سا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تيم كام الله شين تيم كام الدين الله taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine riko da abinda yazo da shi da kuma aiki wajen yada sunnar sa a cikin al'umma jama'a mun fahimta Allah yake to suna taimakawa Allah suna taimakawa manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayin Allah mun fahimta da kyau shi yasa idan kaga mutum yana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi rabo ne kai bayi da shi matukar ba tu baye ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da wani abin dagawa ta nuna mafi daraja kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mu fahimta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka dauke annabin al'ummar in ka dauke manzon al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar ba ta da abin alfahari ba ta da abin da za ta daga sama kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta duk abin da ka taka a musulunci duk abin da kake ganin gata ne alkhairi ne a musulunci ta hannun waɗannan bayin Allah ya iso wajenka jama'a mun fahimta to gashi Allah yana nassanta irin alkhairan su yana nassanta irin alkhairan su ukhriju min diyarihim an fidda su daga gidajen su ai fidda su da aka yi ba ce musu aka yi dole sai kun bar garin Makka ba ce musu aka yi ko dai ku zabi imani ko ku zabi Makka suka ce sun zabi imani ai fitan kenan ko idan da sun zabi Makka ai da kowa zai zauna a cikin gidansa ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah yace suna masu neman falalar Allah suna masu neman yardan Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu suna masu taimaka ma Allah suna masu taimaka wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam in uwana muna fahimta to yanzu ka dauki lissafi karamin lissafi Allah anan da nassin alqur'ani yace wa yansuruna Allah wa rasulahu suna masu taimaka ma Allah suna masu taimaka wa manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ne a Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu in tansurullah
ya ayyuhal ladina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum
Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani da Allah inji Allah in tansurullah in kuntaimaki Allah taimakon Allah ba shi bane taimakon addinin Allah Allah sai yace yansurukum Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da digadiganku yadda abokan gabanku ba da su iya ganin bayanku ba wa yuthabbit aqdamakum sannan Allah zai tabbatar da digadiganku akan imani Allah zai tabbatar da digadiganku akan musulunci jama'a mun fahimta da kyau to idan Allah yayi alƙawari cewa wanda ya taimake shi ma'ana ya taimaki addinin Allah Allah zai tabbatar da digadigansa yadda abokan gabansa ba da su ga bayansa ba zai tabbatar da digadigansa akan imani to gashi kuma Allah ya ce sun taimaki Allah sun taimaki manzon Allah to yaya kuma da a ce mutanen nan sun ridda bayan Allah yayi alƙawarin in sun taimake shi zai tabbatar da digadigansu akan imani mun fahimta ko ba mun fahimta jama'a mun fahimta yayi alƙawari yace in dai kun taimaki addinin Allah in dai kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum sannan Allah zai tabbatar da digadiganku akan imani Allah zai tabbatar da digadiganku akan musulunci to sai gashi Allah da kansa yana labarta cewa wa yansuruna Allah wa rasulahu sun taimaki Allah sun taimaki manzon sa to tunda sun taimaki Allah sun taimaki manzon sa ashe kenan kaga Allah shi ma ai zai cika alƙawarin sa. To kuma sai aka ce bayan sun taimaki Allah, bayan sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin alqur'ani, kuma sai aka ce duk sun zo sun ridda sun bar musulunci. Kaga idan dai kai ba dolo bane, ai ba da ama wannan karatun ba. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce wanda ya taimake shi shi ma zai taimake shi, kuma zai tabbatar da digadigansa. Abokan gabansa ba za su ga bayansa ba, ba za su tunkuɗe shi ba, ba za su ture shi ba. To sai gashi Allah a Qur'ani ya ce wayansuruna Allah wa rasulahu, suna masu taimakon Allah da manzonsa. To ashe tunda Allah ya ba da shaida sun taimake shi, sun taimaki manzonsa, to yanzu abin da ya rage shine shi ma Allah ba sai ya cika alƙawarinsa ba tunda su sun cika nasu. To kuma sai aka ce bayan sun taimaki Allah, bayan sun taimaki manzonsa, sannan kuma sun zo sun ridda sun bar musulunci. Kaga ai ya nuna Allah bai tabbatar da digadigansu ba. Jama'a mun fahimta? Shi yasa babu yadda za a yi, babu yadda za a yi mutum ya soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daidaice a rayuwa ba. Yanzu dai kun ga waɗannan sifofi da Allah ya siffanta su da shi, ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, suna masu neman fadalan Allah da yardan Allah. Ai ba a wani hadisi muka samu suna cewa fa mun yi hijira ne don muna neman yardan Allah ba? A Qur'ani muka gani Allah ne yace suna neman yardan sa, haka ne ko? Ga yacin a suratul Fati Allah yace Muhammadur Rasulullah,
Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahimaa'u bainahum ta'arruu ruk'an sujjadan yabtaghuuna fadlan min Allahi wa ridwaana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَأَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.
Allah madaukakin sarki yace Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yace annabi Muhammadu manzon Allah ne. Allah sai yace wallazina ma'ahu, wadanda suke tare da shi sahabbansa da wadanda suka yi imani da Allah, ashidda'u 'alal kufari, suna da tsananin matsama kafirai lamba, ruhama'u bainahum, Allah yace amma suna da tsananin jin kai da tausayi a tsakaninsu. Jama'a mun fahimta? Allah sai yace tara ruk'an sujjadan, Allah yace ko yaushe zaka gansu a cikin ruku'u, zaka gansu a cikin sujuda, ma'ana ko yaushe zaka gansu a cikin sallah da ibada me suke yi. Allah yace ya bata guna fadalan minallahi wa ridwana, Allah yace suna neman fadalan Allah da yardan Allah. To kaga anan ma Allah ya saki tabbatar da ibadar su ma don Allah, don neman yardan Allah suna yi. Yan uwa mun fahimta? Tarahu ruk'an sujjadan, Allah yace zaka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'u da sujuda, ba kullum suna cikin ibada da kadaita Allah da bauta ba. Allah yace yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, Allah yake suna masu neman falalan Allah da yardan Allah. To anan hijirar da suka yi ma zuwa Madina, Allah yake yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, suna neman falalan Allah ne da yardan Allah. Jama'a kun ga dukkan waɗannan ayoyi Allah ne da kansa yake tsarkake ayyukansu, cewa ayyukan sun yi ne don neman yardan sa shi Allah. Jama'a mun fahimta? Sun yi ne don neman yardansa. sun yi ne don neman yardarsa. Shi yasa shi kuma idan ya zo jinjina musu sai ya ce na yarda da ku, sai ya ce su ma sun yarda da shi. Allah ya ce ba wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الله يتي ده wadanda suka gabata domin yana bayani ne kan wadanda zai shigar da su cikin rahamar saranan alkiyama Allah sai yace wasabiqun alawwalun da wadanda suka gabata suka rigaya wajen imani da kuma riko da imani min almuhajirin wal ansar daga cikin muhajirai da kuma lansarawa sune mutanen madina jama'a mun fahimta ka san idan ka samu makiyin Allah dan shi'a to idan yazo nan sai ya ce maka ai Allah cewa yayi wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar daga cikin muhajirai da lansarawa jama'a mun gane min din sai su sa ta a matsayin min ce tabi'iyya wato min ce da take nuna wani bangare banda wani bangare kun fahimta ko duk duniyar ilimi sun tabbatar bisa ka'idodin ilimi wannan min ce lil bayan min li bayanil jins jama'a mun fahimta min din akwai tabi'iyya ita ce wanda take nuna wani bangare banda wani bangare ba Allah yana cewa minhum man kallama Allah ba daga cikin manzanni akwai wanda Allah yayi magana da shi kai tsaye kaga ai ba duka Allah yayi magana da su kai tsaye ba to wannan minhum man kallama Allah wannan min tabi'iyya ce mun fahimta ko to akwai min kuma bayaniya ita kuma wanda take nuna a bayani take akan jinsin abu baki dayan sa ba wani bangare a bar bangare ba mun gane ko shine zaka ji a wurare da yawa Allah na cewa waya gafir lakum min zunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku ba daga cikin zunubanku ya yafi wani ya bar wani kun gane ko waya gafir lakum min zunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku ai shine muke fada a khutbatul hajar wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kayukan mu to min din ba tabiiya bace baraka ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga wani sharrin kanmu kenan ai bar mu da wani kenan ko to ba haka take nufi ba kun gane magana Allah alqur'ani ya kisa fajtanibur rijsa min al-awthan Allah da yazo karkade hannun masu imani daga shirka da Allah sai yace fajtanibur rijsa min al-awthani ku kaurace wa dauda da kazanta na gumaka ba yana nufin min al-awthani na wadansu gumaka ku rike wadansu ba mun gane ko annabi Musa yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir
lima anzalta ilayya min khairin faqir
rabbi yace ya ubangiji lima anzalta ilayya min khairin min din nan bayaniya ce ba wani alherin nake so a rike wani alherin ba a bani alheri baki ɗayan sa yan uwa kun fahimta ko ba ku fahimta ba to ita ce anan din ma min al-muhajirin wal ansar ai inda abun zai fito maka kwarolo Allah yake cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid
inna allaha thalithu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum
Allah yace laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah yace hakika sun zama kafirai kafirai ne suwa Allah yace wadanda suke cewa Allah shine dayan uku jama'a mun gane ko trinity kenan ko Allah yace sun kafirta laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah sai yace wama min ilahin illa ilahun wahid Allah yace babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah daya shi ake bautawa da gaskiya ba abokin tarayya Allah sai yace wa illam yantahu amma yaquluna idan kafirai basu daina fadan abin da suke fada na cewa Allah dayan uku bane layamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim Allah yace wallahi zai shafi waɗanda suka kafirta sai yace minhum azabun alim daga cikin su kenan kaga za a bar waɗansu a fasaran yan shi'a ayi azaba ma waɗansu a dukan su da ayi musu azaba min din bayaniya ce mun gane ko Allah sai yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar Allah yace da waɗanda suka rigaya suka gabata daga cikin muhajirai da kuma lansarawa wallazina tabu'uhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah jama'a mun ji su fa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa su sahabban ba fa su ba wanda ya bi hanyar su ma Allah yake ya yarda da shi jama'a mun fahimta to idan bai yarda da su ba a ce kuma wanda su ya bi hanyar su ma an yarda da shi zai yi ba zai yi ba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ma'ana suka yi tafiya akan turbarsu da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sai Allah kuma yace ni ma sun yarda da ni yanzu ba sune suka ce mun yarda da Allah ba Allah ne yace sun yarda da ni shi ya ba da shaida yace sun yarda da shi ko ka fada ko karka fada ai duk daya Allah ya riga ya fada wa man asdaqu min Allahi hadisa wa man asdaqu min Allahi qila wa yaji Allah gaskiyar magana to ya ce ya yadda da su sun yadda da shi jama'a mun fahimta bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani generation da ya kai su daraja da kima a wajen Allah babu wanda ya kai su daraja da kima a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadis al-imam al-bukhari ya fidda hadisin hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum annabi yace mafi alkhairin generation a dukkan al'ummar mafi alkhairin qarni mutane da suka fi alkhairi a cikin al'ummar annabi yace qarni sune generation nawa waɗanda muka rayu tare da su jama'a mun ji ba sabai kenan ba annabi yace thumma alladhina yalunhum sai kuma waɗanda suka biyo su a baya thumma alladhina yalunhum sai kuma waɗanda suka biyo su a baya ba tabi'ai ba kenan da asbabu tabi'in kenan annabi yace su ne mafiya alkhairi a cikin wannan al'umma su ne mafiya alkhairi a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace wa yansuruna Allah wa rasula suna masu taimaka ma Allah suna masu taimaka wa manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam taimaka ma Allah taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi ko basu yi ba sun yi hadisi ne al-imamu tirmidhi ya fidda hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma li ahadin indana yadun illa wa qad kafa anahu wa fi riwaya illa wa qad kafainahu annabi yace babu wani da yake da wata baiwa a wajenmu a ce yayi hidima wa addini ya dauki dawainiyan musulmai ya taimaki manzon Allah yayi wata gwagwarmaya don ci gaban addini annabi yace babu wani da yake da wata baiwa a wajenmu illa wa qad kafainahu annabi yace face mun biya shi an mai sakayya an rama mishi duk abin da yayi jama'a mun fahimta annabi yace babu duk wani da za a daga a ce yayi wa musulunci aiki yayi hidima wa musulunci yayi gwagwarmaya don ci gaban addinin musulunci annabi yace ba wani mutum daya da ya rage a bayan kasa face mun saka mishi akan abin da yayi annabi sai yace ma kala ababakar annabi yace banda abubakar annabi yace banda abubakar ma kala ababakar annabi ya ce banda abubakar abubakar ba a saka mishi ba abubakar ba a biya shi ba domin shi abubakar duk abin da aka mishi abun na addini ne jama'a mun fahimta malamai suka ce sayyidina abubakar al'ummar musulmai sun fi abubakar moran lafiyar kansa da kansa makala ababakar fa inna lahu indana yadan annabi yace abubakar yana da wata baiwa a wajenmu yukafi'uhu Allah biha yawm al-qiyama Allah zai ma sakayya ma abubakar da wannan baiwar a ranar al-qiyama shi abinda za a biya abubakar da shi annabi yace sai in an je lahira jama'a mun fahimta annabi sai yace wa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abubakar annabi yace ba wata dukiya a duniya da ta amfane ni kamar yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane ni jama'a kun ji ba fa abubakar ne yayin wannan bayanin ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana wa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abubakar yace wata dukiya bata amfane ni ba dukiyar wani bata amfane ni ba irin amfanar da ni da dukiyar sayyidina abubakar tai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta amfanar da shi ko bata amfanar da shi ba annabi sai yace walau kuntum muttakidan min ummati khalilan annabi yace inda zanzan zan riki badade a cikin al'ummar latakhastu ababakar annabi yace da abubakar zan rika a matsayin badade na sai yace ala ku saurara ku ji inna sahibakum khalilullah sahibinku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalil ne na Allah subhanahu wa ta'ala gashi da nassin qur'ani Allah yace wayansurunallahi wa rasuluhu suna masu taimaka ma Allah suna masu taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta sayyidina Umar shi ma hadisi ne al-Imam Tirmidhi ya fidda shi sayyidina Umar da bakinsa yake cewa amarana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu yi sadaka fa wafaka zalika indi malam yace sai aka yi dace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni mu yi sadaka ina da kudi a kasa inji sayyidina Umar jama'a mun ji wataran ana zaune sai wani al'amari ya taso mu al'ummar musulmai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi kira yace a zo a taimaka da dukiya domin wannan al'amari da ya taso sayyidina Umar yace fa wafaqa zalika indi malan sai abun ya dace akwai kudi a wajena ni sayyidina Umar fa kultu sayyidina Umar yace sai nace al yawma asbiqu ababakar yace yau zan yi musabaka da sayyidina abubakar jama'a mun fahimta yace duk abin da ya taso abubakar ne a gaba duk abin da ya taso abubakar ne a gaba duk abin da ya taso abubakar ne a gaba yace yau to da mu yi musabaka shi kuma abubakar bai san ma an shirye musabakan ba jama'a mun fahimta kamar wani ne yana so ku yi musaffa da shi na Al-Qur'ani sai da yaje ya gama tusa tilawan sa kakaf kawai sai zai same ka a zauna a kofar gida ya ce mu yi tilawa kuma sai ka sha gaban sa ai ya san kana da tilawa Abubakar ma Abubakar ka soki sayyidina Abubakar shi ba Abubakar ɗaya ma daga cikin dalilin da yasa ake ce mai As-Siddiq shi saboda tsaban yadda yake gaskata annabi kafirai ma sai da suka yadda shi ba mai iya raba shi da annabi idan wata aya ta sauka aka saukar da wani hukunci mai nauyi wanda ana bukatan a yi bayani a gamsar da mutane shi tunkan ya ji ma ayar ko taɗi ya ji ana yi sai ya ce da gaske ne annabi ne ya faɗa aka ce sai ya ce wallahi gaskiya ne aka ce to wai kai Abubakar tsaban yadda kake bin Muhammadu nan kai to ka dinga tsayawa man kana jin ayoyin tukunna sai ka gaskata sai ya ce bin Allah ne sai an kawo mun aya tukunna biya ya ce Allah ya halicce ya mun komai kuma in bi shi sai na jira tukunna annabin san ya faɗi abun kuma na jira annabin sai ya gamsar da ni ya ce ayin gaba yadda ba kawai ba annabin ne ya faɗa to wai wannan kuma a dawo a ce wai ya ridda ya bar musulunci jama'a mun fahimta sayyidina Umar yace al-yawma hasbiku Abubakar yau zan yi musabaka da sayyidina Abubakar yau zan tsere ma Abubakar yau zan sha gaban sa fajitu binisbi mali sayyidina Umar yace wannan kudin da yake cewa yana da su an yi umarni da sadaka kuma na da kudi sai ya je ya raba su biyu sai ya dauko rabin dukiyar sai ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da ya ga dukiya da yawa fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi ma abaqaita li ahlika me ka rage ma iyalanka kala sai ya ce misla na rage musu misalin sa kwatan kwacin sa ba an raba biyu an kawo rabi ba yace na kawo rabi na ajiye rabi a gida Umar da kansa yace muna zaune wa ata Abubakar bi kulli ma inda yace sai ga Abubakar ya tattaro duk abin da ya mallaka ya kawo wa manzon Allah jama'a mun fahimta ka suranta abin a idon ka lokacin da yake zuwa da kayan wannan yaron na dauke da TV wannan na dauke da dutsen guga wannan na dauke da akwati duk abin da yake da shi ya tattaro kawai da shi da yara kawai gashi wannan da akwati wannan da kaza duka aka zo aka jibbi annabi da ya gani yace mishi ma abaqaita li ahlika me ka rage ma iyalanka fa kala yace abaqaitu lahumullah wa rasulahu yace na bar musu Allah da manzon Allah jama'a mun ji wannan Abubakar din shine waɗannan miyagun mutane suka tasa a gaba wanda ba su so Abubakar kuma ya sha gaban ku wallahi tallahi Abubakar ya riga ya tafi
sun makara
Abubakar ya tafi jama'a mun fahimta to yanzu an bullo da hanyoyi a siyasance yadda za a dinga dasa wa mutane wannan aqidar imma ta hanyar ajaka da hanyar mutu'a eh haka ne ga ganin kan gayukan dama ai sai wanda Allah yake ta kawo haka ne sayyidina Umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لو كان بعدي نبي لكان عمر annabi yace inda wani annabi zai kasance a bayana a ce bayan na tafi wani annabi zai zo annabi yace to da sayyidina umar shine annabin da Allah zai aiko muku jama'a mun annabi shine cikamakin annabawa daga kansa babu wani annabi da zai zo bayan kasa annabi yace to inda akwai wani annabi da zai zo bayan na tafi annabi yace shine Umar ibn al-Khattab annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin ingantaccen hadisi inni la anzuru ila shayatinil insi wal jinni kad farru min umar annabi yace wallahi ina gani da ido na shedanun mutane da aljanu suna gudu karce karce saboda kar su haɗu da Umar inji manzon Allah jama'a mun fahimta annabi yace da ido na inni la anzu ila shayatinil insi wal jinni ina gani ina dubi zuwa ga shaydanun mutane da aljanu kadifar rumin Umar suna gudu gabarin Umar jama'a mun fahimta yanzu sayyidina Umar inda dan zai kewayo nan haka kowani munafiki dole ya rase kai daga jin sunan Umar kawai Umar Umar kai yadda kake jin Umar kawai a sai wani zai iya kiliya da shi da sigari a hannun sa kaga dai ba ka taba ganin Umar din ba amma kai ka san wani dan sigari ko wani dan wiwi ba za su yi kiliya da Umar ba to wannan ne suke cewa wai ya ridda shi ma shi ba annabi ne yake shaydanu ma ba su zama inuwa daya da Umar jama'a mun fahimta sayyidina Usman Usman ibn Affan wani infaki yayi sai da ya jijjika sahabbai irin dukiyar da ya fito za a dauki dawainiyar al'ummar musulmai dukiyar da ya fitar ya bada ita ma Allah ya bada ita ma addinin Allah annabi da ya kalli dukiyar ya ga dukiyar annabi sai ya ce ma barra usmana ma amila ba'da al-yawmi annabi ya ce daga yau ba abinda sayyidina Usman zai sake yi kuma abun ya cutar da shi jama'a mun gane duk wani abu da sayyidina Umar zai yi in zai yi ta tara laifi ne yayi ta tara laifi ne annabi ya ce laifin idan an je aube sai ya ja wannan impact ba balle ba bai yi ba kuma bai yi ba jama'a mun ji yace ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm ba zai taba cutar da Usman ba abinda Usman ya aikata yau to ba wani abin da zai cutar da Usman bayan wannan malan haka inda zamu dauki sahabban nan daya bayan daya kowa idan ka ji inda aka baje kolin ayyukan alkhairin sa kai daga jin yadda yayi addini wallahi ka san dan aljanna ne lokacin da za a tafi Khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wani shela a cikin sahabban sa yace la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu annabi yace gobe idan Allah ya kai mu zan bada wannan tutan na yaki ma wani mutum shi mutumin yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah yana son manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah da manzon Allah suna son sa dirkash yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sayyidina Umar yace tunda nake a duniya ban taba sha'awa ba ko kiris a tara waɗansu mutane a ce ni ne shugabansu ko ni ne jagoransu yace wallahi ban taba sha'awan haka a rayuwana ba sai wannan ranan yace nan ma dalili don an ce wanda zai jagoranci tawagar yana son Allah yana son manzon Allah Allah da manzon Allah suna son sa fa batan nas yadukuna lailatahum mutane haka aka kwana cikin dare babaci kowa yana duba agogonsa yaushe ne alfijir zai keto ya tafi masallaci ya je zauna a sahun gaba yadukuna lailatahum kowa yana ta kutsawa
yana tunani to mawa za a ba mawa da a ba wane ne haka yana son Allah yana son manzon Allah Allah da manzon Allah suna son sa kuma za a yi nasara a hannunsa asubanai haka sahabbai aka zo aka yi dafifi aka cika kofar gidan manzon Allah eh inganna bai zuciya wannan sai dan yaka eh annabi sai ce aina ali ibn abi talib ga danga kusar yake yace ina sayyidina ali aka ce yana gida idon sa na ciwo bai samu fitowa ido ciwon ido ya tsananta annabi yace aje a kira sayyidina ali aka je aka fito da sayyidina ali aka kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru yace ciwon ido yace daga kanka ya daga sai ya tofe idon idon sai ya bude garau irin wannan tofin ana yi a cikin hospital manzan Allah ke nan alayhi salatu wassalam lokacin da aka fita wani yaki amma yana daga cikin manyan jaruman kafirai na ƙarshe shi ya rena kowa yana ma kowa kallon banza saboda bala'in ƙarfi da iya yaki na fitina da aka zo aka ja dada sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon mu cakuɗe a yi ta sari tsara me zai hana ka fito da baradanka mu fito da baradanmu kawai a yi ƙurminsu in an buge naku baradan saurakan ba sai da su watsai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sayyidina ali sai zuci manzo Allah zan tare shi yana saurayi zan tare shi annabi ya ce kabar shi ya ce manzo Allah zan tare shi sayyidina ali matsa annabi ya ce ka tare shi sai aka ja lokacin da wannan arnan ya fito daga cikin tawagar kafirai ya tinkaro sayyidina ali yayyo kansa sai da yayi dab da sayyidina ali sai sayyidina ali ya ce mishal to bawon Allah ai daddaye ne da mu yi ai ban sai mutum biyu ba to shi kuma arnan sai ya dauka wani daga cikin su ya biyo shi ne sai ya juya zai ce mishi zai ga waye kafin ya waiga ali ya farde shi in ka san wata baka san wata ba sai da yayi dabda sayyidina ali sai ali ya ce mishi to ai mutum daya nace zan tara ba mutum biyu ba da yaji wannan maganan sai ya dauka akwai wani da ya biyo shi a bayan zai tsaya shikenan ko sai ya juya zai yi magana wallahi kafin ya juya sayyidina ali ya farde shi gaba daya yanda kacin arne a wajen yanzu ku ahlus sunna ba ku kaunar sayyidina ali yanzu kawai da ka ji labarin sayyidina ali ma baka ji wani daɗi daɗi wani imani imani a ranka ba amma wancan bakin munafikin shi bai so ya bai so bai so yaji an kira Abubakar bai so yaji an kira Umar bai so yaji an kira Usman shi ma sayyidina Ali fa siyasa ta sa suka buya a bayan sa wallahi ba kaunar sa suke yi ba ba kaunar sa suke yi ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana suna masu neman falalan Allah da yardan Allah wa yansuruna Allah wa rasula suna masu taimakon Allah da manzansa ulaika humus sadiqun Allah ya ce to waɗannan su ne masu gaskiya a imanin su su ne masu gaskiya a musuluncin su jama'an fahimta ai dama da Allah ya rubuta wa bayi su yi imani sai ya ce zai tantance masu imanin gaskiya da masu na ƙarya fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu
wa la ya'lamanna al-kadhibin
falyalamanna Allahu alladhina sadaku Allah yace hakika Allah zai bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya'lamanna alkadibin zai bayyanar da masu imanin ƙarya to waɗannan sabai Allah sai yace ulaika humus sadiqun Allah yace su kan imanin su na gaskiya ne sun yi gaskiya a cikin imanin su sun yi gaskiya a cikin musulunci su jama'a mun fahimta to Allah sai yace
walladhina tamawwa الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
Allah sai yace wallazina tabawwa'ud-dara ay sakanul madina sakanu daral hijra Allah yace to da wadanda suka zauna a garin Madina ba al-ansar kenan ba yanzu kuma karatu ya dawo kan mutanen Madina yanzu ba an yi bayanin muhajirin ba wallazina tabawwa'ud-dara Allah yace wadanda suka zauna a Madina kuma suka zaunar da Madina mai imani wal imana kuma suka yi imani da Allah min qablihim kafin muhajirun su ma zo cikin garin Madina jama'a mun fahimta yuhibbuna man hajara ilayhim Allah yace suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su mutanen Madina Allah yace babu hasada tattare da su malamin wannan musulunci duk abinda kaga muke yin nan wallahi kame ne ƙarya ne in musulunci gaskiyar zamu yadda muke karantawa ai da ba haka muke rayuwa ba wallahi da ba haka muke rayuwa ƙarya ne a ce wani a tsakanin mu ya kwana bai ci ba bai sha ba kuma saura kowa yana walwalar sa yana rayuwa wallahi su ba haka suka yi ba jama'a mun fahimta ai an ce mu yi addini ne bisa alqur'ani da sunna da kuma fahimtar magabata to magabatan su haka suka yi yadda muka yi Allah yace wallazina tabawwa'ud-dara wadanda suka zauna a garin Madina wal imana kuma suka yi imani min qablihim kafin zuwan muhajirun gare su yuhibbuna man hajara ilayhim suna tsananin so da kaunar wadanda suka yi hijira zuwa gare su ma'ana ba kenan suna son mutanen Makka da suka yi hijira zuwa Madina ba wala yajiduna fi sudurihim hajatan Allah yace ba su ji a cikin ransu wani kunci wala yajiduna fi sudurihim hajatan hasadan wa hikidan Allah yace ba su jin wani kulli ba su jin wani damuwa ba su jin wani ciwo mimma utu daga duk abin da aka bawa muhajirun jama'a abuna fahimta kun ji sifar da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mutanen Madina da shi yan kuwa mun fahimta wallazina tabawwa'ud-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim suna tsananin so da kaunar waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba su jin wani kwafa wata hasada wani kulli a ransu kan duk abin da aka ba ma ƴan uwansu mutanen Makka jama'a mun fahimta ba su jin komai ba su jin hasada ba su jin gaba don an ba su wani abu saboda haka mutum yana zaune daga cikin muhajirun da al-ansar za a zo a dauki wata kyauta mai tsoka a ba wa mutumin Madina sai kaga mutumin a ba wa mutumin Makka sai kaga mutumin Madina yana farin ciki yana murna yana mishi murnan samun wannan alkhairi Allah ya ce mutanen Madina ba su da hasada a cikin ransu jama'a mun fahimta wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba su jin wani kulli ko jilli kan duk abun da aka ba wa muhajirai Allah yace wa yusiruna ala anfusihim aslima suna fifitar da ƴan uwansu a kansu duk abin da ya taso to wannan sai ya fifita dan uwansa bukatar dan uwansa akan bukatarsa jama'a wannan a ce ba don Allah yayi wannan aikin ba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa Allah yake suna fifita ƴan uwansu mutanen Makka akan su Allah yake kuma koda suna da tsananin bukatuwa zuwa ga abinda za su fifita ƴan uwansu akan shi Allah sai yace wa man yukashu hanafsihi duk wanda ya danne bakar rowar da take ransa kauro shi kai kadai ka hana dan uwanka mutun ya samu ya magance shi Allah yace fa ulaika humul muflihun irin waɗannan Allah yace sun rabauta a duniya sun rabauta a lahira Allah ya samu a cikin su wallazina ja'u min ba'dihim Allah yace amma waɗanda suka zo daga bayan su ga sahabbai mun karanta muhajirun al-ansar Allah yace to wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo daga bayan su ba tabi'ai ba kenan dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayan su tun daga kan tabi'ai ila yaumil qiyama matukar mutun yayi imani ya tsayu akan aikin alkhairi ya tsayu akan tafarkin waɗannan sahabbai Allah yace to halin su dabi'ar su ya kuluna cewa suke yi rabbana ghfir lana wa li ikwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ya ubangiji ka gafarta mana da ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu a cikin imani jama'a mun fahimta duk wanda ya bi tafarkin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma tsayu akan wannan turba Allah a Qur'ani yace addu'arsa shine ya Allah ka gafarta mana kai mana rahama da mu da waɗanda suka gabace mu akan imani jama'a mun fahimta to tunda ana bayani ne akan yaya za a raba fai'u al-Imam Malik yace idan aka raba fai'u ba za a ba ma dan shi'a ba jama'a mun fahimta domin daga cikin abinda Allah ya nassanta sifar waɗanda suka bi bayan su shine addu'a ma waɗanda suka gabace su da imani su kuma bacin su suke suna zagin su suna aibanta su jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisi al-Imam al-Bukhari fi hadisi hadisin Abu Huraira annabi yace la tasubbu ashabi annabi yace kar ku zagi sahabbai na kar ku aibanta sahabbai na kar ku soki sahabbai na fa wallazi nafsi bi yadihi annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan yace law anfaka ahadukum mithla uhudin dhahaban inda dayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari a ce a rikidar da dutsen uhudu ya zama zinari ka dauki wannan zinarin kayi infaki a tafarkin Allah annabi yace ma balaga mudda ahadihim wala nasifa annabi yace wanda ya ciyar da kwatankwacin wannan zinare da ya kai dutsen uhudu ba zai samu kwatankwacin muddi daya na sahabbai ba annabi yace ba zai samu ko rabin muddi ba jama'a mun fahimta ai infakin ma mun karanta a suratul hadid wanda ya ciyar su kansu sahabbai a farko ba ɗaya yake da wanda ya ciyar bayan fatu da kuma yaki ba jama'a mun fahimta to idan aka dauki abunda zaka samu na infakin annabi yace bai kai muddi daya na sahabbai ba annabi yace bai kai rabi ba to addu'a suke ma waɗanda suka rigaye su da imani Abdullahi dan Mas'ud yake jan hankalin almajiransa yake ce musu man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku duk wanda zai yi koyi zai kwaikwaya in dai addini ne in dai imani ne falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwaya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwana kuna ji ko man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra هذه الأمة قلوبا يتي سبو دسو صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سوني مفي زكاتا دسوك في داعا مع الله الدك الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جماعة مهمتا وأن دسوك في قوة زكاتا أركك كون زكاتا زكاتا دسوك في داعا مع الله زكاتا دسوك في ميك ويا مع الله النبي يتي بابو كمان أبو عبد الله بن مسعود يتي بابو كمان صحبان النبي صلى الله عليه وسلم وأعمقها علما har kuma zurfin ilimi ba wanda ya kai su duk al'ummar ba wanda ya kai su sahabban annabi jama'a mun gane wa aqallaha takallufa da karancin dawainiya Allah ya saukake musu al'amurra ya fitta damuwa a zuciyansu saboda hidima ma addinin Allah wa aqwamaha hadiyan sune mafi dacewa da shari'a duk inda shari'a take akan doron shari'a su Allah ya dora su Abdullah dan Mas'ud sai yake cewa fa'arifu qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi mutane ne na musamman da Allah ya zabe su don su zama sahabban annabinsa sai yace fa'arifu lahum fadlahum ku tabbatar musu da falalansu yanzu ba mun karanta falalansu ba yace ku tabbatar musu wattabi'uhum fi atharihim ku dinga bin gurabin su hanyar da suka bi ku bi fa innahum kanu ala siratin mustaqim don suna kan hanya madidiciya bayan Allah muna fahimta yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu kuma kullun suna addu'a Allah karka sanya gilli Allah karka sanya gaba kiyayya a zukatan mu kan wadanda suka yi imani da Allah yau a wayi gari kana da wani kulli da dan uwanka musulmi yau a wayi gari akwai wata gaba tsakaninka da musulmi to daga cikin addu'an da suke yi sukan ce Allah karka sanya mana kiyayya ko gaba da wadanda suka yi imani da Allah rabbana innaka ra'ufur rahim lalle ubangiji kai mai tsananin jin kai ne da kuma tausayawa Allah ya samu a cikin rahamarsa da kuma jin kansa to bayan Allah sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora kamar yadda duka ƴan uwa suke gani mun yi babban bako shugaban majalisar da malamai na jihar Bauchi a Sheikh Salihu Suleiman Ningi ya kawo mana ziyara na zumunci muna roƙon Allah ya ƙara mishi lafiya da imani Allah ya ƙara mishi lafiya da imani Allah ya tabbatar da shi akan digadigansa Allah ya albarkace shi da zuriyarsa da wakar da suka taho tare da shi Allah ya albarkace su da zuriyarsu Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna mika kokon bara ga malam da ya dan ambata mana waɗansu kalmomi domin mu fa'idarci Allah ya saka da alkhairi har ma sai ka ba malam waje No.